إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته duka yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowane komai da ya rayu da mu ya kama wannan safiya ta Alhamis wacce take daidai da 4 ga wata na Zulhijja hijira na 1447 kuma ta daidai da 21 ga watan 5 miladiya na 2026 domin ci gaba da karatu da muke cikin tafin talkhisu safatu salati nabi sallallahu alaihi wasallam litafi ne da ya tattaro mana yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya salla walafa Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani da mutahi inda ma da yace as-salatu fi ni'an muna gaba ta biyu ta salla gaba ta farko ita ce kallon al-qibla gaba ta biyu ita ce tsayuwa to muna wannan gaba ta tsayuwa ma da yace as-salatu fi ni'an salla da takalmi yin sallah da takalmi malai ce wai juzu lahu an yaqifa hafiyan kama yajuzu lahu an yusalli mutana'ila malai ce mai sallah ya halatta yayi sallah a tsaye kuma da takalmi a kafarsa kuma ya halatta hafiyan hafiyan yini ba takalmi kenan eh hafiyan ba takalmi ya halatta yayi sallah ba takalmi haka nan kuma kama yajuzu kamar yanda ya halatta yayi sallah mutana'ilan da takalmi a kafarsa yanda zaka zo yanzu kai goma sallati ba takalmi ka zo kai sallah haka nan ya halatta kuma ka sanya takalmi kuma kai sallah malai ce wal afdalu amma abin da yafi an yusalli taratan hakaza wa taratan hakaza abin da yafi shine yau kai kaza yau kai wannan gobe kai wannan yau wata rana kai da takalmi wata rana kuma kai ba takalmi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wani lokaci ya cire takalminsa wani lokaci kuma ya bar takalminsa ya sallah haka to kai ma sai ka iya tabbaka wannan sunnar wani lokaci kai sallah kar takalmi wani lokaci kai sallah ba takalmi in dai babu wata matsala malai yace hasuwa ta yassara lahu barbadan yanda zai maka sauki barbadan yanda zai maka sauki misali in masallaci zaka shigo mai shinkudu haka sai ka cire takalmi ka shigo in kuma akan titi ne tayo ma babu da duma kuma da rana kaga sai ka birni sai ka bata kalmanka sai ka bata kalmanka kai kai sallah kuma lai ce gurgudan yanda ta yassare wa mutum fala ya takhallafu labsuhuma lis-salati malai ce kada mutum ya dora kansa dole dole cewa inda ya sallah sai ya sanya takalmi wala tal'uhuma haka nan kuma kada ya dora kansa cewa dole dole lokacin da zai sallah sai ya cire takalminsa malai ce bal in kana hafiyan sallah hafiyan kawai idan ya kasance ba takalmi a kafarsa ne ya sallasa ba takalmi wai in kana mutana'ilan sallah mutana'ila in ya zanto lokacin da sallah ta zo da takalmi a kafarka to kawai kai sallaka da takalminka illa la'amrun arabin allati sai dai da wani abu mai bujuro sai dan wani abu ne ya bujuro da zai hana to shikenan kamar misali a ce takalmin ko bai inganta ai sallah da shi ba ko ta fatan da aka yi ta ne da abin da bai halatta ba ko kuma ko kuma misali akwai kasanta a kasan takalmin akwai wannan najasa to idan najasa to mutum sai ya goge in ga yaga kuma kafin ya goge lokaci sai wannan to sai ya cire shi amma da mun kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna ma idan ka zo zaka yi sallah to ka duba kasan takalmin ka inda najasa manzo Allah ya ce sai ka goge shi ka goge da kasa ka goge da kasa sai kai sallah kan takalmin ka in kuma babu to shikenan sai ka sanya kai takalmin kai sallah kan takalmin malai ce wa idan naza'uhuma wala yad'uhuma an yaminihi idan mutun ya cire takalminsa zai salla ba takalmi kenan to kada ya sanya takalmin a bangaren sa na dama wa inna ma an yasarihi idan lam yakun an yasarihi ahadun yusalli malai ce mutun zai sanya ne a hagun din shi amma in babu wani mutun da yake salla a hagun nashi wa illa in fa akwai wad'uhuma bayna rijlayhi sai ya sanya takalmin a tsakanin kafafun shi sahha al-amru ala nabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mutum ba zai sanya takalmansa a dama ba sai dai ka sanya agu in babu ko agu inda mutum agu to sai ka sanya a tsakiyarka a osinka tsakiya shikenan sai ka sallah ba za ka sanya kuma a gaban ka kamar da wasu zaka sun sa a gaba kuma sana sujjada a kai ba wannan baya halatta mutum ba zai yi ba wannan dai shine sanya takalmi wannan sunna ne an tambayi Anas bin Malik cewa shin manzo Allah sun yana sallah takalmi sai ce yi kwarai wata rana manzo Allah aka zo ana sallah yana yin takalmi su ma sahabbai suka bi shi su ma suna sallah takalmin su ana cikin sallah sai suka manzo Allah ya cire takalmin ya jefar su ma sai suka cire suka jefar bayan an yi da sallah ya ce me yasa ku cire takalmin ku suka ce manzo Allah mun ka cire yace ni Jibril ne zai sami ne yace kasan takalmi na akwai najisa yasa sai in cire to yace to daga yanzu duk wanda zai sallah ɗaya duk wanda a cikin ku zai sallah to duba kasan takalminsa in akwai najisa sai ya goge sai sallar sa da takalmi kuma wani hadisi yake cewa khaliful yahuda ko saba wa yahudawa fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wa la kifafi yace ku saba wa yahuda su yahuda ba sa sallah da takalman su haka nan ba sa sallah da kufrin su to dan haka yin sallah da takalmi wani abu ne shar'antacce sannan malama suka sake cewa idan mutum zai dabba kuma wannan sunan yana da kyau ya duba su waye a tare da shi su a tare da shi karka je wani kauye ba saba haka ba kawai zaka musu sallah da takalmi ka kawo sabani ko wani abu su da shi sai zan to inda zaka dabba irin wannan sunan zan to an san da wannan sunan sannan kuma mutum ba zai zo masallaci suka ce ba zai zo masallacin da ayin shi fada ya shigo da takalmi ba shigo da takalmi amma misalin a waje zaka yi masallaci ya ci ka zaka yi sallah a waje ba ne shi sai kai sallaka da takalmi abin da yake tabbatacce shine sallah da takalmi sunna ne idan kaga wani yayi ko baka yi ba kaga wani yayi zaka masa inkari ba malaci as-salatu ala al-minbar sallah akan minbari وتجوز صلاة الإمام على مكان مرتفع ما لتيا لتا لمن يصلى أكن وني مود يكي يا أي صي أما لتعليم الناس دومون يكرن تد متاني على أنكو سنكر عن تليمان يهو سما دمامو سيدين دومون يكوي الدسول يصلى وانا دم على أنكو سنتبت دوانا بلا متن بذي هو سما با يسا يندم سالي مسلا تن أكدورا ونستب أسما liman dole a kasa zai zauna su ma mu ya halatta su hau sama liman ba zai ce zai hau ya hau sama ba sai dai a kasa amma inda niyyar koyarwa ne to ma zai ce babu laifi ya qumu alaihi fa yukabbiru yanda zai sallah shine zai tsaya akan minbarin sai ya kabbara wa yaqra'u wa yarka'u wa huwa alaihi zai ya karatu ya ruku duk yana kan minbarin summa yanzulu qahqahara sannan sai ya sauko sai ya yi kasa kasa da baya da baya hatta ya tamakkanu min as-sujudi 'ala al-arsh sai yazo ya samu damar da zai sujjada a kasa min aslil minbar a tushen minbarin summa ya'udu ilayhi bayan yayi sujjada to sai kuma ya sake komawa a raka'a ta biyu fa yasna'u fil raka'ati al-ukhra kama sana'a fil ula zai haka a raka'a ta gaba haka bai da tafarku wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haka ne sau daya minbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayin shi ne da itace da farkon wannan musulunci mun bari manzo Allah kututturen dabino ne kututture ne na dabino manzo Allah yake hawa yake kudu ba akai to sai wani wannan kafinta cikin sahabbai sai kira manzo Allah mun barin sa mai step step guda uku hawa hawa uku maluma suka ce duk mun barin da ya wuce hawa uku ya saba sunna wadanda suka fara kirkiro mun bari ya wuce step guda uku ya shi'ai maluma suka ce mun bari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam step uku gare shi to sai ya kera masa shikenan sai aka dauko aka kafa shi to randa manzo Allah ya zo zai yi kudu ba akai kawai sai aka ji wannan kututturen da binin manzo Allah yake kudu ba akan sa yana haniniya yana kuka sabai duka suka ji to saboda me saboda shauki da manzo Allah ya sa tsayiwa akan shi ya kuma a ce manzo Allah ba zai hau kansa ba to shikenan sai manzo Allah ya sanya aka dauko mumbarin sai aka dora akan kututturen da binin sai manzo Allah ya ci gaba da kudu ba akan shi to manzo Allah wata rana sai ya auka munbarin sai ya musu sallah yayi kabbara yayi karatu yayi ruku'u idan zai sujjada sai ya dawo da baya sai yayi sujjada a karkashin munbarin haka yayi kuma bayan ya gama yace na haka ne domin ku san sallata kuma domin ku koyi da ni yace na haka ne don ku sanya nake sallah kuma domin ku koyi da ni domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da sallah kuma yanda yayin haka za a yi ta to shine malai yace ya halatta liman shi ma dan ya koyar da mutane ya halatta ya hukumin barin yi amma in ba haka ba to liman yana shi ma a kasa inda mamu su ta kasa shi ma a kasa zai zauna yayi sallah mala yace wujubu salati ila sutratin wadunu minha wajibcin yin sallah mutun yana fuskantar sutura da kuma yin kusa-kusa da ita yin kusa da ita wajibu an yusalli ila sutratin mala yace wajibi ne mutun yayi sallah ga sutura la farqa fi zalika bain masjid wa ghayrihi hukuncin sa sutura ba bambanci tsakanin masallaci ko wurin sa ko a masallaci kake zaka sa sutura ko a titi ko a gida kake sallah yi ma duk zaka sa zaka sa sutura na mala yace wajibi ne wannan malama sun yi sabani akan maganar shin sutura wajibi ce duka mazahib da muke da su guda hudu mustafa akan wajibci ba shafi'iyya hanabila da hanafiya sun tafi akan mustahabbanci malikiya da shafi'iyya su kuma sun tafi akan sunna ce kamar shi kuma malamin anan ya tafi akan wajibci kuma malaman da suke ganin wajibi ne amma zance mafi inganci malama suka ce sanya sutura ba wajibi bane ba sunna ce dai mai karfi sunna ce mai karfi mutum ya sanya sutura amma ba wajibi bane mutum ya sanya sutura amma shi malamin anan ya tafi akan cewa wajibi ce mala ce wala baina kabiratin wa sagiratin hakanan babu bambanci tsakanin babba da yaro kowa in bai sallah zai san sutura ne umu bi qawlu sallallahu alaihi wasallam fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la tusalli ila sutratin kada ku yi sallah ba ce sai kuna fuskantar sutura wala tada ahadan yamura baina yadayk hakanan karka bar wani ya wuce ta gabanka in kana sallah fa in aba idan ku yaki ya nuna sai ya wuce fal yuqatilhu to ya yake shi ma'ana ya tunkuɗe shi fa inna ma'ahu al-qarin kuma tare da shi akwai qarini yani ash-shaytan yana nufin shaytani a tare da mutum da yazo kana sallah zai wuce ka nuna masa kamar alama sau biyu amma da ta ga yayin kirmisi sai ta siya wuce ko kaga ya zama shaytan kenan bisa sai manzo Allah ya ce to a lokacin ka tunkuɗe shi malama suka ce za ka dake shi ne haka amma ba wai dukan da zai je ya mutu ba amma dai za ka dake shi inda zai zaka tabbatar masa da cewa kada ya wuce kada ya ketara maka alfarmarka domin gabanka wannan alfarmarka ce ba ya halatta mutum ya ketara alfarmar wani to shi yasa sai aka ce sai manzo Allah ce sai ka yaki imana ka tunkuɗe shi kakka bar shi wuce ta gabanka malai ce wajibu an yi dunu minha kuma wajibi ne mutum ya yi dan kusa da ita li amrin nabi sallallahu alaihi wasallam bizalik manzo Allah ya umarni da haka wa kana baina mawdu'i suduri sallallahu alaihi wasallam wal jidaru manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance tsakanin gun da zai yi sujjada da katanga ko da sitrasa allazi yusalli ilayhi wace yake kallo yake yin sallah na hawa mumurrusha gurgudan yanda yar akuya za ta wuce kaman fa'ala zalika duwan da aka ta haka faqara ata bi dunu wal wajib to yazo da kusa abin da ake bukata na kusanta nata na wajibi shine tsakanin malama suka ce tsakanin inda ka tsaya kake tsaye da sitraka a samu misali kaman zira'i uku zira'i guda uku to idan kai sujjada kuma daga inda ka dora goshinka zuwa sitraka a samu zira'i daya aka malaman suka ce a samu zira'i daya shine mumarrusha inda akuya kun ga zira'i daya akuya za ta iya wuce to shine gurgudan akuya ta wuce shine tsakanin da ake so mutum ya sitransa to wannan ya nuna idan mutum yana sallah ba sitra kai kuma kana so ka wuce to ina ne gaban sa wasu malaman suka ce shine wannan zira'i guda uku wasu suka ce a kawai gurgudan inda zai dora goshin shi in dai ya mike zai dora goshin sa to daga nan in ka wuce a bayan nan ko da ba sutura baka sallah ka yi sallah ba wasu kuma suka ce a za a bar a urfin mutane al'adar mutane akwai lokacin da mutum yana jikin wancan bangon kai ka zo nan ka wuce kai ka saba ka wuce ta gaban shi ba to misali al'adar ku ina ne gaban mutum suka ce shine gurgudan inda za a duba mala ce mai qadaru irtifa'i sutura gurgudan yanda za a daga suturar gurgudan tsayinta ita sutura abin da zaka ajiye din to ya ake son tsayin abin ya wuce mala ce wajibu an yakuna suturatu murtafi'atan an al-ardi wajibi ne suturka a ce ta bar kasa ta dan dago daga kan kasa na hawa shibir gurgudan shibiri yine takoya takida yine gurgudu au shibiri ko kuma gurgudan taki guda biyu liqawli sallallahu alaihi wasallam wa manzal Allah sallallahu alaihi wasallam idha wada ahadukum bayna yadayhi mislu mu'akhiratir rahal madala ce duk wanda ya ajiye wani abu a gaban sa gurgudan karshen sirdi fali salli ko kai sallar sa wala yubali min wara zalika kada da duk abin da ya wuce ta bayan haka to kun ga sirri sirri da ake dora a doki kenan wannan dan bayan inda ake jingina a cikin sa to gurgudan wannan to kaga wannan ba zai wuce taki ɗin ko biyu ba Isa yace kada wuce kada yayi kasa da taki ɗin ko biyu daga nan kuma duk tsayin abin da mutum ya sanya wannan yayi akwai hadisi da ake cewa hadisi ne yake cewa koda kun babu kai zane kaza na layi kai sallah malama suka ce wannan hadisin bai inganta ba mai inganta ba dai inganta wannan yini hadisin ne inganta shine karshen sirdi na abun hawa to wannan shine gurgudan yanda kada yi kasa da wannan kaka mun buta da zaka iya aje ta kai iya aje buta kai sallaka kana mai kallon ta wa yatawajjahu ila sitrati mubasharatan haka malai yace kuma mutum idan yazo sallar zai kalli ita sitrar kai tsaye ne لانه ظاهر من الامر بالصلاه الى استرا دوما وانا ظاهر امرن da aka yi istira wa amma tahawulu an hay yamina aw yasaran amma wai mutun ya karkace mata ya kalli damanta ko hagunta bi haythu annahu la yasiru ila hay zanto mutun baya fuskanta ta kai tsaye samadan balai yuthbit wannan bai tabbata ba akwai malaman da suka ce ko malikiya ma ai mun karanta a halari suka ce zaka dan karkace ni da wasu mazai wannan malama suka ce wannan ya saba wa yadda zahirin abin yake dan haka ita sitira za ka kalle ta ni babu zancen wani ya ce ai za a ga kamar kana bauta mata ne a'a a inna mal a'malu min niyyati yanda mutum ya je ɗakin Ka'aba gashi ga Ka'aba aka ce ya kalle ta ita ake so kalle sai ta tuto ya ce kana bauta a ɗakin ba ɗakin kake bauta ba to dan haka sitira ana kallon ta ne kai tsaye wata judu salatu ila al'asa al-maghruza fil ardi haka nan ya halatta mutum ya yi sallah yana fuskantar wata kafaffiyar sanda ka dau wata sanda ka kafe ta a ƙasa ka yi sallah ka auna hawa ko makamancin ta wa ila shajaratin ko kuma ka yi sallah kana fuskantar wata bishiya akwai wata bishiya kusa shikenan sai ka sanya ta ka ci gaba da sallar ka aw aswadatin ko kuma mutum ya sanya wata bulala haka wa ila imra'atihi almubja'atu ala sarir haka nan ya halatta matar ka tana kan gado kai sitara da ita ko tana kwance kai sitira da ita duk babu lafi zaka ji ba haushe in kana kwance ka zo kana sallah yace ya kake sallah ka ban mutu ba to kaga wannan magana ba ta da asali Aisha ta yi sallah manzo Allah yana sallah Aisha tana gaban sa yana sitira da ita tana kan gado wannan ya tabbata Aisha take ba da labari to kaga babu wacin asalin magana ta haushe ba ta da inganci bale ce wa huwa tahata lihatiha tana karkashin tana macen tana kwance a cikin bargo haka Aisha tana kwance akan gado manzo Allah sai ya sitira da ita kuma ya sallah wa ila dabbatin walau kanat jamalan haka nan ya halatta ka sanya dabba a gaban ka kai sitira da ita koda raƙumi ne manzo Allah ya yi lokacin yana tafiya sai ya tsayar da raƙumin sa a kaikece a fadi shikenan sai ya sitira da shi to idan dabba ba za ta tahu ba babu laifi da ita ma dan kai sitira da ita kai sitira da ita babu laifi Na'am, malamu wannan gabar sai mu tsaya anan, shine tahrimu salati ila al-qubur. Haramcin ka kalli kabari kai sallah. Malai ce wala yajuzu salati ila al-qubur mutlaqan. Malai ce kai tsaye baya halatta mutum ya sallah yana fuskantar kabari kanat quburan lil anbiya'i aw ghairihi. Malai ce ko kabarin annabawa ko wasunsu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi yake ta wala tusallu ila al-qubur wala tajlisu 'alayha. Kada ku yi sallah kuna fuskantar kabari haka nan kada ku zauna akan kabari duk wanda yayi sallah yana kallon kabari wannan sallar ba shi ne ta haka nan masallacin da aka gina akan kabari suka ci yi ma duk wanda ya sallah a cikin bai da sallah haka nan idan aka sanya kabari a cikin masallaci yi ma bai halatta a yi sallah a masallacin idan masallacin ne ya zo sai da kabarin to za a rushe masallacin idan kuma kabarin ne aka shigo da shi cikin masallacin to za a cire kabarin ne a canja masa ruwa baya halatta abin da mutum a cikin masallaci baya halatta ya saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya nuna cewa waɗanda suke wannan halayya sunan sha'arul khalqi mafi sharri cikin halitta domin yana kaiwa ne ga shirka baya halatta duk girman mutum duk matsayin sa a ce za a ware masa wani waje wai a kibinne shi a wannan in dai ba annabi bane ba inde ba annabi bane ko wanda aka samu dalili akan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar hadisi cewa su annabawa duk inda suka mutu to ko dan matsar da su ake a tura kabarin su abun abun ne yasa manzo Allah da ya muta dakin Aisha sai aka binne shi ta yi ne ce a to ai masallacin kabarin manzo Allah ya masallaci ji ko kabarin manzo Allah a masallacin sa yake to wannan daga baya ne ya dawo kamar cikin masallacin amma asali ba a cikin masallaci yake ba asali a dakin Aisha yake asali a dakin Aisha dakin Aisha ya mutu aka binne shi to lokaci da musulunci ya fadi al'umma suka yawaita lokacin sayyidina Uthman sai aka nuna za a bude masallacin kuma dakin ta yana gefen masallacin wanda aka tashi da aka bude sai ya zanto dakin ya shigo masallaci to amma da haka sai da aka yi katangu guda biyu yana za su nuna ba a cikin masallacin yake ba ba a cikin masallacin yake ba haka dai kabarin manzo Allah ba a cikin masallaci ba halatta a binne mutum a cikin masallaci haka nan ba halatta a yi sallah a irin waɗannan masallacin dole ya sallah a cikin masallacin ba ne masu kace ba shi da wannan sallah nan anan za mu tsaya sai Allah subhanahu wa ta'ala kai bayan sallah kuma sai mu ci gaba abin da fada dai Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ladan sa abin da ya kuskure kuma ya gafarta mu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.